إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta yammacin Juma'a 18 ga watan Rabi'ul Tsani hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya daidai da 4 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi Isa alaihi salam shekara 2020 ci gaba da karatu a cikin littafin da aka fi sani da Ishiriniya wato takhmisul wasa'il al mutaqabbala wanda Abu Zaidin Abdurrahman Al-Fazazi ya rubuta muna roƙo Allah madaukin sarki ya gafarta masa zanubansa wanda wannan darasi shi ne darasi na 4 cikin jarangiyar karatu suka wannan littafi mai albarka wanda mun tsaya shafi na 7 yau za mu tashi farkon shafi na 8 muna roƙo Allah madaukin sarki ya yi mana muwafaka da abin da yake daidai kurakurai kuma Allah ta'ala ya tsare halishenmu da kwakwalwarmu da zuciyarmu gaba daya malam ya ci gaba da bayani na cewa afir rusuliman bil hashimi yushabbahu حرام عليه النار قلب أحبه أفي الرسل أدنى همزة الاستفهام شيء أبدا ما لم يكرى الاستفهام الإنكار تنبيا تا نون شيء وأبون باهك يكبكوكما أبون بزي تبيوا أشياء فأحكبا wannan shi malamai ke kira da al-istifhamul inkari to shine malam yayya anan yace afir rusuli afir rusuli bi iskani si afir rusuli shin a cikin manzanni gaba daya zai yi a samu man wannan da yushabbahu ba yushabbahu ba yushabbahu bi fathil ba akwai wanda za a ce yushabbahu za a kamanta shi bil hashimi da annabi sallallahu alaihi wasallama ba hashimi a manzannin Allah subhanahu wataala kakab bale yace wane ne man wane ne yushabbahu da za a yi cewa za a kwatanta shi bil hashimi da annabi ba hashimi wanda ya fito daga cikin dangin banu hashim to wane ne za a kamanta shi da shi fir rusuli a cikin manzanni to kaga kan babu aula wanda ba manzanni ba idan har manzannin Allah subhanahu wataala ba zai yi wani daga cikinsu a ce an kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar matsayi da daraja da falala domin babu aula wanda ba manzo ba to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa daraja yafi kowa matsayi a cikin halittu kamar yadda dai muka sha bayani حرام عليه النار قلب أحبه قلب زوج يد أحبه تكونت النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه النار تو وتا حرام شيء جوان زوج وتا وزات قوني تبا معنى دم متنين دا زوج يشي أكويك أو نار النبي محمد صلى الله عليه وسلم kauna ta imani kauna ta yarda kauna ta da'a kauna ta yaqini to babu shakka wannan zuciya ko mai wannan zuciya wata haramun ce gare shi nan kamar yana so ya nuna maka ba yadda za a yi wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce kuma wai ya shiga wuta ai wannan ba zai yi ba kenan mai son mafita ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so na imani so na biya so na yarda so na yaqini rasulun karimun ma'asa qattu rabbahu u'idda li ahwalil qiyamati hubbahu yace rasulun shi wani irin manzo ne karimun wanda yake mai yawan karamci mai yawan kyauta lafazin karimu yana ya daukar ay kathirul ata'i mai yawan bayar da alkhairi sannan kasir karimun yana iya daukar wato mai kyawun halitta husnul khalqi mai kyakkyawar halitta to duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika wannan karimun mai kyawun halitta ne sannan kuma mai yawan kyauta ne mai yawan alkhairi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ma'asa rabbahu bai taba saba ma ubangijinsa ba sallallahu alaihi wa sallama qattu dadai sallallahu alaihi wa sallam annabi bai taba saba ma mahaliccinsa ba waye mahaliccinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala to kaga babu shakka dole ya samu kima da daraja yace u'iddu li ahwalil qiyamati hubbahu u'iddu ina tanadin hubbahu san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma dalilin da yasa nake wannan tanadi li ahwalil qiyamati saboda tashin hankalin kiyama li ahwal jam'u hawlin al hawl shine tsoro mai firgita zuciya mai firgita kwakwalwa to u'iddu li ahwalil qiyamati hubbahu ina tanadin son annabi sallallahu alaihi wasallama so na imani li ahwalil qiyama domin fuskantar tashin hankalin qiyama wa hasbi fali minhu malazun wa maljau wa hasbi annabi ya ishe sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda na riga na samu wannan tanadin to wannan tanadin na soyayya ya ishe ni ko kuma a annabi sallallahu alaihi wasallama karan kansa ya ishe ni guzuri na tafiyar da zan yi ranar gobe kiyama fali ya tabbata gare ni minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama malazun magudana malaz shine wurin da mutum idan ya ga bala'i sai ya gudu zuwa ga wannan wuri shi ake kira malaz to wurin gudu don in kubuta daga abinda
bana so ya tabbata gare ni wa malja'u da kuma malaba wurin da zan je in labe ko in fake eh wurin da mutun zai je ya labe ya fake don kada abinda yake jin tsoro ya same shi ko abinda yake jin zai cutar da shi ya cuce shi asa watanun yadunu bihi wa la'allama wa illa fala an fakku dahri ya mugrama yace asa watanun asa ya kusata min afalil muqaraba wanda mun karanta a cikin dan wurde ko cewa asa tana daga cikin ayyuka wanda ke nuna kusantuwar hukuncin da ya biyo baya gare su ko ayyukan da suke dauke da shi na ma'ana to waqanu garin annabi sallallahu alaihi wasallama na madina asa yayi kusa ya danu bihi ya kusanto annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa gare shi wala allama wannan taukidi ne ma'anawi wala allama mai yuwa ma kusantuwar za ta samu zan samu wannan kusantuwar in samu gata garin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake zaune shine waqanun ya ainihin kusantuwar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka la'alla ita kuma min tana daga cikin yan uwan innako saboda haka littaraji ko akan kawo ta domin fatan abinda ake son ya auku ya auku to shine wala allama kamar dai karin karfafa zance ne na cewa asa waqanun yadanu bihi wala allama mai yuwa hakan ma zai faru watakila garin annabi sallallahu alaihi wasallama zai kusanto shi zuwa gare ni wa illa in ko ban samu haka ba fala an fakku mugurama bazan gushe ba ina tsararre ina wanda so ya tsare shi dahare tsawon zamani na kenan zan zamo kamar wanda so ya ribato a matsayin fursunan yaki sai yadda yayi ne tunda ban samu na samu kusanci ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma inda na samu kusantuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga shikenan zan samu makubta zan samu mazauda daga ainihin da baibayin su shi ne cewa illa in ko annabi sallallahu alaihi wasallama ban samu kusanci zuwa gare shi ba fala an fakku bazan gushe ba mugurama ina wanda yake tsararre wanda so ya tsari dahari ya tsawon zamani halifa asan qad khalaqa al-lahma wad-dama u'allilu nafsi bil-wisali wa rubbama halifa asa ina abokin bakin ciki asa shine al-huzunu shadid ko al-hazmu shadid bakin ciki mai tsanani ya asafa ala yusuf to halif kamar yadda muka karanta jiya shine sahib ina abokin bakin ciki kat haqiqa khalaqa al-lahma bakin cikin da yake ya garwaya da nama waddama da jinin jikina kenan bakin cikin ya mamaye jikina gaba daya ina cikin damuwa wadda take mai tsanani ta yadda ta garwaya tsakanin naman jikina da kuma jinin jikina wa'allilu nafsi ina lallashin rayuwata bil wusali saboda saduwa a wata nuskan bil wusuli to da al wusul da al wisal duk abu ɗaya ne ina lallashi ma'ana ina shagaltar da rayuwata bil wisali da saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallama shine masoyina وربما تشكى الفتى أدواءه وهي تبرأ وربما سوتاري تشكى الفتى ثوري يكي كيكوكا أدواءه تشوتتكنزا ورن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصوري نوع انكسام wanda yake dauke da rashin lafiya mai zurfi daban-daban yaje kai kukan wannan rashin lafiyar na sauran Annabi sallallahu alaihi wasallama wahaya tabra wahaya wawawul hal alhali wa'annan cututtuka tabra tana mai warkewa daga cikin shi wannan saurayi eh abin cututtuka irin na shirka da kafirci da miyagu al'adu wanda suka saba ba addini to wannan kaman mun gama babe na farko kenan mun kammala harful hamzati dama ya tsara littafin akan huruful hijaiya eh saboda haka Allah ta'ala ya taimaka yanzu zamu shiga harful ba'i صبوت إلى الدنيا وظلب لا يصبو وغرك منها السلم باطنها حرب صبوت ياك أبو كم مغانا كاكر كتا أي ملت يا مخاطب إلى الدنيا كاكر كتا زواج شعو الدنيا الدنيا أنت سمي الدنيا دنيا لدناءتها an kira duniya duniya saboda kaskancin ta saboda zaman ta wulakantacciya summiyat dunya lidana atiha saboda duniya wulakantacciya ce la dunya ahwanu ala allah kamar yadda yazo a hadisi duniya ta fi kaskanci ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi yace sama ga Musa din nan da aka jayo na akuya munin da yake da shi a wurin masu shi to wannan munin wannan kaskancin bai kai kaskancin da duniya take da shi a wurin Allah la dunya ahwan ala allahi min hadhihi shati ala ahliha to shi yasa aka kira duniya duniya wasu kuma suka ce summiyat dunya lidunuwiha an kira duniya duniya saboda zaman ta kusa akan lahira don sai ka fara zuwa duniya sannan ka je lahira ba wai daga lahira zaka zo duniya ba daga duniya ne zaka je lahira eh ba ba su cewa daga duniya sai Kaduna ba daga duniya sai lahira eh domin Kaduna ita ma duniya ce to su malamai sun ce haka suka fada sun me duniya lidunuha min al-akhirah an kira ta duniya saboda zaman ta ya kusa akan lahira to shine yake maka wa'azi kai mai sauraren sa ko sabauta ka karkata ila duniya zuwa ga dada ɗayan duniya kuma wazullubbi ma'abuci tataccen hankali zudin nan ma'ana tasahib min afalil khamsa ko sita wazullubbi ma'abuci tataccen hankali allubbu yance allubbu fil lugha shine abin da yafi komai kyau cikin abu duk abin da yafi komai kyau da nagarta a cikin abu to ana kiransa lubbu to gaba dai a halittar dan adam ba abin da ya kai hankali kyau shi yasa aka kira hankali da allubbu da allah eh da allubbu to ma'abuci hankali tsabtatacce la yasbu akwai wawun gaban babu la yasbu baya karkata zuwa ga duniya zuwa ga dadin duniya dadaden duniya ashe gaga mutum yana yawan karkata zuwa ga duniya to hangalinsa ba tsatsatacce bane eh akwai bukata wa hangali ne service to amma zullubi la yasbu ila dunya duk wanda yake hangali ne tsatsatacce ne baya karkata zuwa ga duniya dan duniya matsala gare ta a ɗaya daga cikin magabata yana cewa misalin duniya da lahira kamar misalin mai mata biyu ne eh duk sanda yace zai yardar da ɗayar to sai ya fusa ta ɗayar idan yace zai kyautata ma uwar gida to sai ya rigima da amarya in yace kyautata ma amarya sai ya rigima da uwar gida in ya yardar da wannan ya fada da wannan in ya yardar da wannan ya fada da wannan to haka duk wanda yace zai yardar da duniya zai fada da lahira duk wanda ya yardar da lahira zai fada da duniya saboda haka sai ka nemi wacce ce a matsayinka na mai hankali zaka yardar da ita don ka gama lafiya idan ka san in ka yardar da uwar gida ba za ka samu matsala ba rigima amarya ba za ta firgita ka ba shike wa garraka minha salm as-salm zaman lafiya wa garraka minha shi ya rude ka daga duniya shi wani babban abin da ke rudi ne ga duniya ke zaman lafiya daga kullun lafiya lau yake al'amura na shigowa ba maza yana da dan canji aljihu yana da wurin zama abin hawa abinci a matsala bai da wani tashin hankali to wani wannan shine tunda wannan shine duniya abinda zaka sa ko wurin da zaka kwanta ko abinda zaka hau ko abinda zaka ci duniya kenan babu wani wanda ke tsangwa maka to wani wannan zaman lafiyan shine as-salmu ko as-silmu do ana karantawa to wani shi ya rudar da shi sai ya sayan banta da lahira to yace ka sani batinuha abinda ke cikin duniya harbu wala yaki ne abinda an zahiri ka a bayyane zaman lafiya ne amma abinda a boye to kuma wani irin gagarumin yaki to haka duniya take shi yasa ibn al-qayyim al-littafin sa'i al-fawaid yace ad-dunya kabagiyin duniya kamar karuwa ce kamar karuwa la tastaqirru li wahidin ko li ahadin ita karuwa dama ba ta tsayi ga customer guda ko haka ba ne eh wannan customer ya zo an gagama da shi ya wuce wani ya zo mami to haka duniya take kuma ita karuwa ba zaɓe take yi ba da da mai dama dama da wanda ma bai da dama ita dai ba ruwanta to haka duniya take saboda haka ita duniya kowa nema take yi da mutumin kirki da mutumin banza to wannan shi ke nuni kan cewa ba a dukwai ba ce dan duk abin kwarai to bai karba komai sai abin kwarai ko ba haka bane kamar yadda karuwa zaman da tana karba kowa shi ya nuni cewa ni kaga ba za ka kwatanta da na mata aure ba to haka ibn al-qayyim ya wasafa duniya fadharha wa sharrik la yaqirru bika al-garbu biyasriba nurun linnubuwati la yakhbu yace to ga shawara zan baka fadharha ka kyale duniya ya tabbatunta kai watsi da ita zar zar ya zar eh wannan yana daga cikin fi'ilin da ba ya da fi'ili madi a larabci akwai su afaal suna da amru suna da mudari'un amma kuma ba su da madi. Zar fi'lu amri yazar ko tazar fi'lun mudhari amma ba ya da madi, ba ya da madi. Kamar da yada yada shi ma haka yake, wannan babu yake. Da fi'lu amri yada mudhari ne, shi ma ba ya da madi. To kaga jami'ai ne. To ka kyale duniya washarrik, ka fita tafiya zuwa gabas, Makka kenan, ma'ana ka nufi gabas shine washarrik. Idan aka ce ma da larabci sharrik, ana nufin ka je gabas. Idan aka ce garrib, ana nufin ka je yamma. To washarrik, ka fita zuwa gabas shine ka je zuwa Makka domin ziyartar ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala. Ita batun duniya, ka je Ka'aba, can ne ake samun yardar Allah maɗaukakin sarki, can ake samun lada. La yaqirru bikal garbu, kada ka kuskura yamma ta zaunar da kai daga barin zuwa gabas. Kada ka kuskura. La yaqirru bika algarbu, algarbu shine yamma, don ba abinda ayyama illa duniya. In kana son lahira to yi gabas. Eh, kamar yadda suke cewa gabas mabida lada ko eh kwaje madukiya ta kai shi. To kaga wala albada shi da yake gaya baka, in dai Allah da annabi kake so, in dai gidan lahira kake so, to je gabas. La yaqirru bikal garbu, kada ka kuskura yamma ta zaunar da kai daga barin zuwa gabas. Bi yasriba, ai ila yasriba, ba din nan ma'anar ta bi. Ka nufi zuwa garin da ake kira Yasrib. Ya ahla Yasriba, to Yasrib ɗaya ne daga cikin sunayen Madina ko daɗaɗɗen suna ne kuma, da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi hijira ya koma Madina, sai aka sa mata suna da Al-Madina ko Taiba. An kira ta Taiba likasarati ibiha, saboda ta ko ina kan nufi Madina sai kaji kamshi ya tarbe ka, shi yasa aka kira ta di. Kuma ko lafiya abba ka da ka shiga Madina ka warke. Shi yasa manzo Allah ya ce munafiki baya iya zama Madina, duk wanda ba mutumin kirki ba to ba zai iya zama Madina ba, bai iya, don ba wurin mutanen banza ba ne. Kuma har yanzu abin haka yake, ko takarin nan da kake ji ba sa zama Madina, sai dai Makkanan suke zuwa su yi ta sharholiya, a yi ta zinace-zinace da shaye-shayen giya, amma Madina ba ka ganin su. Mutanen Allah a can. Nurun, akwai wani haske a cikin Yasriba din nan, linnubuwati, wanda wannan hasken ya fito ne daga annabta, daga hasken annabta. La yakhbu, kuma hasken nan baya bicewa, ma'ana baya mutuwa. Duk sanda ka shiga Madina sai ka samu wannan hasken. Kuma saboda ƙarfin wannan hasken, tasharaka fi idrakihi at-tarfu wal qalbu, at-tarfu ido, idanu, wal qalbu da zuciya, tasharaka sun yi tarayya, fi idrakihi wajen riskar wannan hasken. Amma kuma duk da haka ba su iya cimma hakikanin haninsa ba. Da ido da zuciya dukansu sun yi tarayya wajen su ga cewa sun riski hasken, sun yi idrakinsa, sun san shi hakikanin sani. Shi ido ya gan shi yadda ya kamata, zuciya ma ya gan shi yadda ya kamata, amma kuma sun kasa kaiwa ga hakikanin hasken. Duk da tare yadda sun kai, sun yi haɗaka, ga gudunmuwar ido, ga gudunmuwar zuciya, amma duk da haka kuma ba su iya kaiwa ga hakikanin. Saboda haka hasken Annabi ba da ido da yake ganinsa ba, har da zuciya. bihi fastanir in tantahid bika himmatun wa la tantaqid min dunihi laka azmat. Yace bihi da wannan hasken, fastanir ka nemi haskaka da wannan hasken, inda shiriya kake su karkabata to ka nemi samun haske daga wannan hasken na annabta, na annabi sallallahu alaihi wasallama. In tantahid bika himmatun, in dai akwai kwazo da himma wanda yake zaburar da kai zuwa ga neman samun hasken, in ko babu himma tare da kai wanda za ta zaburar da kai, to ba za ka same shi ba. Yanan ba haka dai yake samun hasken annabta ba, dole sai an sa himma, an yi azama, an kulla niyya, niyya mai karfi wadda za ta zaburar da kai ta baka kuzari, ta baka karsashi zuwa ga neman samun wannan hasken na nubuwa na annabta. Kuma wala tantaqid laka azmatun, laka azmatun niyya, kullalliyan niyyar da an tare da kai, wala tantaqid, kada ka kuskura tawalwali, kada wannan niyyar taka tawalwali, min dunihi kuma bayan samun wannan hasken na annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana mutun dai baka same shi ba, to kakka walwale wannan niyyar taka, ka ci gaba da nema, ka ci gaba da kwazo, ka ji a ranka koyo shi, zaka samu wannan nurun nubuwa, wannan haske na annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin in niyyar ka ta walwale, kaga an samu matsala. Fa kullu diya'in dunahu fahuwa duhumatun badawa biqa'ul ardi zulmun wa zulmatun. Fa kullu diya'in, dukkanin wani haske dunahu, in ba hasken annabi sallallahu alaihi wasallama na annabta ba, fahawa ka a ce fahuwa, fahawa duhumatun, to duhu ne mai tsanani. Shi yasa duhu da muke cewa da Hausa ba Hausa bane, duhu larabci ne, daga duhumatun. Duhu, duhumatun, to shine sai Bahaushe yayi tarhimin sa, ya sare harufa guda biyu ko harafi guda, sai ya ce duhu kawai, sai ya bar dalun da ha babba, haul kabir, madadin duhumatun ko duhumun, duk ana faɗa. An ce duhumun jam'i, jam'u duhumatun shine duhu mai tsanani. Wadda haka ba Hausa bane duhu. Duk hasken da ba hasken annabi sallallahu alaihi wasallama ba, fahawa duhumatun, to duhu ne mai tsanani. Bada wanda yake hasken na annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, lokacin da ya bayyana, wa biqa'ul ardi, wuraren duniya shine al-ardi ana, ba ƙasa ake nufi ba nan, al-ardi ana nufin duniya gaba daya. Wurare, jam'u buqa'atin, to in za ka yi jam'in sa sai ka ce biqa'u, wuraren duniya, zulmun, ko da hasken ya bayyana yana cike da zalunci, shirka, kafirci, wa zulmatun, da kuma duhu, amma hasken na bayyana na annabi sallallahu alaihi wasallama sai zaluncin ya gushi, duhun ma ya gushi. Fa ashraqatil arja'u wa anqasha'al karbu, fa ashraqatil arja'u, sai sasannin duniya gaba ɗaya suka yi haske, suka yi haske, wa anqasha'al karbu, sai bakin ciki ya yayi, ya kurayi. In qasha'a, bana in kashafa, in kashafa al-karbu, sai damuwa da duk wani bakin ciki da ake ji sai ya gushi, sakamakon samun wannan haske na annabi sallallahu alaihi wasallama, hasken annabta. Alaha fi li'umrin fil muhali ad'atuhu sami'tu bihi amra al-hawa wa ad'atuhu. Alaha fi, ya bakin ciki na, allahaf bilha, bilha'i shi ne bakin ciki mai tsanani, alahafi ya bakin ciki na mai tsanani, li'umrin ga rayuwa, wadda wannan rayuwa, adwa'atuhu, na lalata wannan rayuwar, fil muhali a cikin barna shine al muhali ana ma'ana al batil wal fasad ina takaicin wannan rayuwa ina bakin ciki da rayuwar nan da na bata ta a wurin barna da sharholiya da fasadi eh kuma sami'tu sai na saurari bihi wannan rayuwar amral hawa umurnin da son rai ke bani son zuciya sai na saurari abin da yake gaya mini wa ata'tu hukuma sai ni mai biyayya saboda haka sai na halaka domin son zuciya matsala ne eh wala tattabi'il hawa kar ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah in ka bi shi karshe zai badar da kai ne daga hanyar Allah to sakamakon biyar son zuciya kenan ka anni lam a'rif nabiyyan arabtuhu bi kulli kitabin lin nabiyina na'tuhu ka anni sai na koma kaman ni lam a'rif nabiyyan na zama kaman ma ban taba sanin annabi ba saboda barna don wani in kaga yana fasadi sai ka tsaya kana nazari wannan wai ko ya yadda da an aika annabi sallallahu alaihi wasallam eh to daga baya dai ya rabu da hasken annabta ya rabu da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma arabtu kuma gani alhali na san shi ba wai ban san shi ba kawai son zuciya dai ne to shi yasa saboda son zuciya wani sai ayi ta mamakin kai kai ji yadda wani ke kaza ji yadda wani ke barna kaza ba horon bai san cewa fa ba barna bace ya sani son zuciya ne kawai yace arabtu na san annabi sallallahu alaihi wasallam domin bi kulli kitabin a cikin kowane irin littafi da aka saukar lin nabiyina ga annabawa na atuhu akwai bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam at-taurati injila ce duka akwai bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan alqur'ani dada wannan kankan wa qad marra ma qala an-nabiyuna wal kutub wa qad haqiqa marra marra bi ma'ana sabata anan marra ya tabbata ba ya shude ba wa qad haqiqa marra ya tabbata ma abin nan da qala an-nabiyuna annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suka fada na game da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama da bishara da shi wal kutubu da kuma littattafan da aka saukar nabiyyun bi ghairi al-wahyi la yatasarrafu safuhun 'anil jani wa qad yatawaqqafu nabiyyun kai wani irin annabi ne babba wannan na kira litta'zim wani irin annabi ne babba la yatasarrafu baya wani tasrifi baya wata juyawa bi ghairi al-wahyi in ba da umarnin wahayi ba duk abin da kaga manzon Allah yayi to wahayi ne ya sashi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahayyuha wannan shine shine abin da malaka yake ishara zuwa gare shi eh la yatasarrafu ay bi ghairi al-wahyi baya wani tasarrufi baya wani aiki ko wata magana ko wani abu ba tare da umarnin wahayi ba to ga sifofinsa safuhun annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan afuwa shine safuh siga ce ta mubalaga ala wazni fa'ul daga as-safhuni as-safhu shine kauda kai ma'ana kauda kai ai ma laifi amma kuma ba wanda zai gane ma ai ma laifi ko a fuska ba za a gane ba bale har ayi tunanin zai rama ko zai dubi wani mataki to annabi mai yawan kaura kai ne akan abin da aka yi masa anil jani akan wanda ya masa laifi in kan masa laifi sai ya yahi maka kuribi bayahudan bayahudiyan nan da ta sa mai guba a Khaibar amma annabi ya mata afuwa ku dibi ba yahudin nan da yawa annabi sihiri labid amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai dauka mai wani mataki ba sai mai afuwa duk da zaman su ko ba ma musulmai ba to annabi safuhun ne anil jani kai wa kadi ya tawakkaf wani lokaci ma in mai laifi ya mai laifi ma yakan tsaya yana sauraren saukar wahayi ya ji abinda Allah zai umarta sa dashi kamar abinda aka yi wa su Ka'ab ibn Malik wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahubat sai da aka yi kwana 50 annabi baya yi musu magana kuma ya hana wani musulmi yayi musu magana aka kaurace musu aka umurci matan su kaurace musu sai da Allah ya saukar da aya yana bayanin karbar tubar su cewa an karbi tuba wa ala salasatin ladina khulif an karbi tubar wayannan daga cikin wayannan mutane akwai mutane guda uku su sun tuba sun yi laifi an je gazuwar ta buka ba da su ba kuma ba da wani uzuri ba lafiyar su lau saboda kawai wani tunane na daban suka ki zuwa kuma Allah ya yi umarni cewa duk wanda ba a bai wa uzuri bai fita wannan jihadi aka je aka dawo jihadi ba da su ba suka zo suka gabatar da tubar su wurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya hita batun su sai jira sai da aka yi kwana 50 aka kaurace musu ba a magana da su ba a yi musu sallama aka ce matan su kuma su koma gidajensu su daina zama da su da wahayi ya sauka sai ya kira su ya ce to Allah ya karbi tubar ku khulifu wayanda aka jinkirta tubar su shine ma'ana khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardh sai da garin Madina ya musu kunci bai ma rabo ba tare da yalwar da Madina take da shi to a ce misali don argungu babu mai ma magana akwai matsala ko babu eh kowa bai ma magana matar kama an ce ta kaurace ma to kaga dole argungu ta yi ma kunci kila sai dai ka nade kaya ka to da shi da abin da malai yake magana akai yalinu bi idnillahi ko yalinu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tausasawa amma hu bi idnillahi tare da izinin Allah haina wani lokaci ba ko yoshi annabi yake sassautawa wa ya'nifu wani lokaci kuma yana tsanantawa kan rayuwarka kullun ta zama kai sassauci a sassauta kuma a dan tsananta wani lokaci abinda ya shafi janibin abinda ya shafi haƙƙinka to ana son ka sassauta abinda ya shafi haƙƙin Allah kuma ka tsananta to mu yau mun juya haƙƙin Allah sai ka ji ce to ni na ruwa na shi da Allah kyale da Allah ai ba wa Allah izini amma da an taba nashi haƙƙi sai ka ganshi wurin hukuma sai ka ganshi ya doki mataki sai ka ga yayi kaza yayi kaza eh ana ta kun hambaki kaga mu mun akka saki to annabi ba haka yake ba duk abin da yake haƙƙin sa ne annabi baya bude wuta baya ta da jijiyar waya sallallahu alaihi wa sallam mu ma haka ya kamata mu yi ko to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta wannan fasasa bi zakal khalqa lina wa shiddata yadda mun ga karanta a baya bashirun annabi mai bishara ne ga mu'minai nazirun annabi mai gargadi ne ya kafirai su bar kafirci da sabon Allah musirun annabi mai fifita waninsa ne akan kansa in dai abin da ya shafi duniya, in dai daudar duniya ce, to annabi sai ya fifita wani akan kansa. Wai usiruna ala anfusihim falau kana bihim khasasa, to annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kenan. Amma banda in ya shafi addini, duk abin da lada ake nema a cikin sa, to ba a fifita wani akan mutum, ba zai fifita wani sa akan kansa. In dai abin nan kusanci ake yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, yadda wasu jahilai kai, sai ka ga wani ya bar sahun gaba, ya bar mauni, shi ya koma baya, to ai kai hasara. Sahun farko ya fi falala saba ga na biyu ya fi na uku ya fi na hudu. To nan ba daidai ba ne ka ce ai bari in bar malam wani ya shiga gaba ni, in bari in koma baya, wannan haramu, jahilci. Ba a fifita wani ababen ibada, yadda kaga sallada haka malam kai sallana, ko babanka ne ba za ka yi masa haka ba nan. Tunda dai ka riga shi, to ya tsaya baya. Amma in kujera ce, to wannan sai ka tashi, sai ka bar ma malaminka ko babanka ya zauna, kai sai ka koma ƙasa. Amma sahu ka ce to ai babana nan, baba bismillah. To wannan ba daidai ba ne. Kuskure. To saboda haka cewa wayu usiruna ala anfusihim, wannan ya shafi rayuwar duniya kawai. Haza yata'allaqu bil hayatid dunyawiyya, abin da ya shafi duniya haƙƙinsu, to za su fifita wasu akan kansu. Amma abin da yake lada ake bukata haƙƙin Allah ne, to ba za su fifita kowa, don wajen son lada da son rahmar Allah ba bambanci, kowa rahmar Allah yake nema. Muta'attifu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsananin tausayi shine at-ta'attuf, kamar yadda Allah ya yabe shi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wannan yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, haƙiƙa wani manzo babba ya zo muku, min anfusikum, kuma daga jinsin, ba mala'ika an ga turo muku, a mutum ne mai launin fata irin naku, mai nau'in halitta irin taku, ba wani aljani an ka turo muku an ga ce ku je ku yi karatu wajensa ba. Kuma cikin sifar wannan manzon, azizun alaihi ma'anitun, duk abin da zai sa muku wahala, ya sa muku damuwa, to ya ne masa nauyi, baya son shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan ga muminai kuma mai tsananin tausayi ne, yana tausasa ma muminai. To shine abinda su ma sahabbansa an ka yabe su da shi, Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. To su ma haka suke, sifofin sahabbai a janibin kafirai masu tsanani ne, masu tsanantawa ne, amma wa junansu ruhama'u bainahum. To amma mun mun juya, sai kaga wani yadda yake tausayawa aboki ne Kirista, bai tausayawa makwabci ne, bai tausayawa makwabci ne musulmi. Wannan ba ma musulmi ba ne, amma za a ga ya tausaya masa, ya fi kyau da ta masa sama ga ɗan uwansa musulmi. Me wai tsakani ne da wancan musulmin, wai akwai wani abu tsakanin shi, ko kuma da kakanni ne da nashi an samu matsala a tarihin baya, ko sun je neman mata ya kasance shi kenan, ya abubuwa waɗanda ba su kai ba su kawo ba. To wannan ba siffar sahabban manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam. Lahu dimatul hatla'u wal atlur rahab, lahu, annabi sallallahu alaihi wasallama yana da addimatu, girgiji mai ruwa, al hatla'u, mai yawan saukar da ruwa. To annabi sallallahu alaihi wasallama shike da wannan, wannan kinaya ce. Ma'ana manzo Allah mai yawan kyauta ne. Addimatu a larabci shine girgijin da kawai ruwa zai saukar, ba walƙiya ba ci da shi yake kira addimatu a larabci. Eh? Kawai zaka ga ruwa cikin kwanciyar hankali, ba rigima, ba iska, ba komai, a shayar da ku ruwa su dauki. To annabi sallallahu alaihi wasallama yana da hannu na alkhairi na kyauta wanda yayi kama da wannan. Za a yi maka alkhairi ba sai an turgita ka ba, ba sai an maka gori ba, ba sai an cutar da kai ba, ba sai an maka fade ba. Alhatala'u mai yawan sauka, wal'aqun kuma annabi yana da kirji, arrahabu wanda yake mai fadi, yana da yalwar kirji sallallahu alaihi wasallama. Abinda ake nufi anan, annabi sallallahu alaihi wasallama bai kullace kowa a zuciyarsa, bai hasadan kowa sallallahu alaihi wasallama, baya kwana da bakin cikin kowa. To shi annabi an tsalkake kirjinsa daga wannan. Mu kuma sabanin duk wanda kaje ka zauna da shi kowaye, in zai gayawa gaskiya sai ya ce maka akwai wani cikin rai, ko ba haka bane? Ba yadda za a yi kaga mutum wai shi ko ya ce ba kowa ƙarya yake. Za ka ga akwai wani da a cikin rai ne wanda ya rike kuma saboda wani dalili. To shi annabi ba haka yake ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama lahu al'atnu, yana da kirji shine as-sadab. Amma lafazin al'atnu a larabci shine wurin da raƙumai ke kwanci, in suka je suka sha ruwa sai su je su kwanta su huta. To shi ake kira al'atnu a larabci. Ar-rahabu shi kuma shine farfajiya, fili wanda yake babba, shi ake kira da ar-rahabu. To duka wannan da yake naya ce malaye, tun daga addimatul hatala har zuwa al'atnur rahabu, duk wannan kinaya ce na siffanta kyautar annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawa, da kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da kirji mai fadin gaske sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mushi annabi zaka yi masa laifi amma zaka ga ba zai fusata ba, bai fusata, zaka iya bata masa rai sai dai in Allah ka taba. Amma in dai kai masa wani abu ne shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nan za mu dakata insha Allah ta'ala wani sati sai mu ci gaba a shafi na goma ko abinda muka faɗa ya zama daidai. Allah ya sa masa albarka, kuskure kuma Allah shi yafi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.